Na'am, sai darasi na 20 da na darasi na 50 ko? Idu na 51 ko? Na'am, idu wa fa'in nil. Watan idin cikowan teku. Misrawa a lokacin idan teku ya ciko da ruwa to sukan yi biki na musamman. At-tadriju shine kadan kadan, gradually by gradually. Al-Habasha mutanen Habasha Ethiopia yanshur yansharahu yana wadatuwa yarju yana fata da karaja yarju at-tashriqu shine haskaka maharjan biki ne wanda aka yi alam jam'in alam tuta tutuna mugannin musician masu waki mummi waki mugannin kenan al-musikiya music suradiku labli wanda ake sawa a jikin bango da sauran shine suradik tuwazzau ana rarrabawa alhalwa alewa mustabshirun mai farin ciki mai bishara fi shahri augustus a watan august ne ya hasulu fi misra ibn kabirin wani biki babba kan faru yafrahu bihi kullu ahliha dukkan mutane da suke farin ciki hususan al-fallahin musamman manoma li'anna nahar an-nil saboda koraman teku alladhi minhu turwal aradi don dake daga shine akan shayar da kasashe ma'ana gonaki sune aradi anan kaga kin sukan yi amfani da arudu suna nufin gona yazidu ma'uhurun su kan karu fi saifi lokacin zafi ko bitadriji kadan kadan min al-matari alladhi yanzilu fi a'ali sudan sakamakon gangarowar ruwan da yake zuwa daga madaukakin garin sudan wato can garin sudan wa fi biladil habasha da kuma karuwan habasha wa yablugu akbar tifaihi fi dhalika ash-shahr sannan kuma yakan kai mafi girman daukakuwan sa a sama yakan ciko tekun fayan shari'a wato koraman su kan ciko dalilin cikin teku fayan shari'u nas sai mutane su wadatu wa yarjuna min Allahil khair wal baraka sai su yi fatan alheri daga Allah da kuma albarka to kaji to in bai ci gobe kenan babu fatan alheri da albarka idza kana alma'u kafiran don idan ruwan yanzu to yana da yawa yakfi hajatul qutri kullihi yakan isa bukatun yankin duka dukansa wa amma idza kanat ziyadatu qalila amma idan karuwan da ruwan yayi kadan ne fa innakum la yafrahuna ba sa farin ciki jahiliya kenan bal yakhafuna ala zar'i sai dai ma sukan jimma tsoron shukoki ne min qillatil ma'i kada ruwa yayi karanci wa yad'una Allah sasita roƙon Allah an yukhaffifa anhum darar tashriki da ya sauƙaƙa musu cutarwan zafin rana wa fi famil khalij a bakin gaban khalij bi misr al kadima can tsohon garin misra yukamu maharajanu azimu akan yi wani biki mai girma tuzayyinuhu al anwaru al kathira haske da yawa kan haskaka shi ma'ana akan sanya fitilu da yawa su haskaka gurin wala alamu da kuma tutuna wa yuganni fihi asan muganniyin wadanda suka fi kowa iya waki su sukan zo su ta waka wa tadribul musiqiya kuma za ita kada wa music wa ya ummu kafiru min an-nas ya ummu ko bi mana ya qasudu ba can ibn malik wa kalimatun biha kalamun qad yu'am ayya qasuduhu da yawa daga cikin mutane sukan nufanci wannan biki su halarta kibarin wasu garin manya da kanana wa yajlisuna fi suradiki sukan zauna a jikin labule wa tuwazzau ko kuma shimfida suradik a kanofi kanofi suradik kenan kanofi sukan zauna a cikin kanofi da aka yi kun gane kanofi wa tuwazzau alaihimul qahwatu aka rarraba musu kahwa kofi wal halwa da alewa wa hum masururuna suna masu farin ciki mustabshirun suna masu bishara suna jin dadi sai da shi na gaba na 52 alkarmu alkarmu shine itsan inabi ya tabaddadu yana yado ya tabaddadu yana yado tarara ya taso abu ya girma tun yana karami ya girma arish shine gado wanda ake yamma inabi ya ringa bi alqasabu sanda mutashabbikun mai sarkakiya fasada ya lalace talun shine huda hisrimun za mu ganshi ciki kalasa ya noke kun gane irin ayan nan akan ce ayan katsina ko yanzu idan ta dade babu abu na ainuki wa ciki ko kuma idan aka shuka kun san data ai kabiwa in aka yanka shi a danye na da girma shin aka busa da shi ya yake shine kalasa kalasa alkarmu shajaru samu shajarun in an ce alkarmu wani ice ne samurul inabu ya'yansa shine inabi alladhina rahu wanda muke gani wa na'kuluhum muka ci fi faslis sayfi a lokacin zafi khususan wa huwa la yaqumu ala saqihi musamman ma in kalurin shi baya tsayuwa akan sandansa ko akan karansa bal yatabaddadu ala al-ard yakan yi yado ne a bayan kasa waye talawwa yakan rinka lallawewa ka fa'abin kaman macizai jami'in suban fa'abin wal hayyad manyan macizai da kananan macizai wayan mutum minhu gusunun khadra'u wadan sarrasa kuma jikin su kan fito kwarra kafiratul warqi masu yawan ganye wa mata qala lokacin da ya tsawo wata ra'ara kuma ya tsawo ya taso nasabuhu ala khashabin sai su kafa shi akan sai su dora shi akan katako yughrizu fil ard wanda shi ka su katako akan soka shi ne a bayan kasa wa amilu lahu min alqasbi sai su samu mushi a abun nan gado awul khashabi ko kuma okay sai su samu mushi daga kasab daga kara awul khashabi ko kuma katako arishan wani gado mutashabbikan mai sarkakiya kaman net sai annan da sai a daddaura mushi shikenan ya tabaddadu alaihi sai ya rinka yado akan shi kawai wayuriku sai ya rinka kuma zubai aya liannahu idza baqi ala al-ard saboda idan ya tabbata bayan kasa fasada sai lalace dutse da tsafin kwani suka rinka huda shi suka rinka huda shi dan haka ba zai nuna mai kyau ba bawon shi sai abun nan tabbata haka liannahu idza baqi ala al-ard fasada idan ya tabbata bayan kasa to yakan lalace ne samur hudan shi kan lalace min litasaqihi biha saboda haduwan shi da kasa din kun ga wannan wurin tajwidi ne lamul fi'l kenan iltisaq a lamul ismi ne ba iltisaqa masdar ne min litasaqihi suna ne wa wal talihi farkon hudan sa naurin wata fure ne ta kan fito sagirun jiddan mai karami sosai kafirul adadi mai yawan adadi mutajammi'un wanda yake ya cikin kushe haula irkin a gefen wani zare rafi'in mai tsawo kun dai san yadda yake yi dai summa yabtadi'u habbul inabi da kanan kuma sai ƴaƴan inabi sai su fara yatakawwanu to da haka ne zai ta sassamarwa zai ta sassamar wa yadhharu min asfalin nauri sannan kuma zai bayyanu wannan kwayan ƴaƴan sun za su ta samuntuwa sai kuma su bayyanu karkashin wannan furan annawur shine fure wa yakunu akhdara a lokacin da zai zanto kore murran mai bauri hisriman wanda yake a lokacin yana tare da ruwa wanda yake ba mai bai da zaki wa bada zamanin ta'amuli fi shamsi bayan wani lokaci wanda rana ta yi aiki akan samana ya ci abinci daga rana ya samu vitamin da sauransu wa ya kabar shi kuma ya yanka girma wa ya tagayyar launin huto da kan launin su zai canja bi hasabi nau'ihi ta gurgurdan nau'insa wa yakunu hina idhin hulwan ladhidh ta'mi, a wannan lokacin kuma zai zanto mai zaki, hulwan mai zaki ladhidh ta'mi, mai dadin dandano. Wa idha turikat anaqidul inabi, idan kuma aka bar dinjin inabi, anaqid jam'in unqud, alal karam alal karma, idan aka bar shi a kan itan jafa sai ya bushe, kathirin min ma'ihi, mafi yawancin ruwansa sai ya bushe, wa zabala sai ya yankwane ya yaushi, wa qalasa sai ya nuke, qishratuhu sai bawan shi ya nuke, wa sara zabiba sai ya zama zabi. Kun taba ganin zabiba ai ko? Inabi ne muruko yan gazan da muke da wani shatabiya zan ce su samu wani kawai Allah da za a gan shi. Inabi ne amma zai kuma ya nuke, ya nuke ruwan shi bushe, in ka ci ya mafi inabin zaki, ya mafi inabin zaki, in ka gan shi kai zaka man aya zaka ce kaman za aya ne zaka ce ya nuke irin nan, amma inabi ne bai da ƙarfi, eh busasshen inabi kenan, so sai shi ne zafi, mala abinci ne fa sosai fa. Yi a to gashi galibi kotu ne ma a lokacin har har zaka sun ka fita da zakan fita kai sun ka bayar wani min aqidin a gani. Allah ka samu dace darasa biyar kenan ko okay darasa hudu ne. Halawatul kasabi, halawa dadin tsororo, mana dadin kwadugo, dadin kwadugo. Ajurun lada li Allah saboda kada, albattalun su ne jarumai, battalun kaman mu daga batala, butula eh akan ce abtalil la abtal jarumai da karu batalun shi ne dakari abtal jami'in shi munam na yakan dauka, yakan dauka, yakan dauka qadrun iman abu adrahim dirhamu ma nafida ay fana ya kare ma indakum yanfadu ma inda Allah baki ko kaddun shine wahala kwakwa amma kwakwa ba kwakwa na ci ba kwakwa na wahala shine kaddu kadda kadda kadduka jadda jiddika kadda kidduka adakala rajulun ibnahu fi amrin wani mutum ya kai dan shi wajen wani aiki wa talaba minhu an ya'tiyahu kullu yawmin bi ajrihi sai ne mishi kullun idan yaje ya samu wani abu a wurin aikin nan sai ya kawo mishi wa kana lil waladi ummun jahilatun tuhibbuhu yaran nan ko ya kasance yana da wata mahaifiya ko kuma wata uwa jahila ce kuma tana son shi wala tawaddu an yastagila bata son ya shagaltu da aiki da Allah ya ta'abba saboda wai kada ya gaji fa kana lil waladi yaharubu min amalihi yaran sai kasance yana gudu daga wurin aikin sa li yajtami'a bi ikhwanihi al-battalin to kaga nan masu wasan banza ne masu wargi sune battalin anan dan ya hadu da abokansa masu wargi wasu masu wasan banza wa yaqduna naharakum kuma sannan sukan dauki yini su fil laibi cikin wasa sukan kwashe yini suna wasa wa mata ja'a al-masa'ud lokacin da yini yazo adal waladu ila al-bitiyarin sai da gida fa tu'tihi ummuhu qadara ajrihi sai yaron ta bashi gurgurdan ladan da yake samuwa wajen aikin liqaddimuhu ila abihi dan ya kai baban shi fa ya'khudhu ar-rajulu hadhihi ad-dara'im baban sai rinka karma wannan dirhamu ma wayan miha sai rinka jefa su min shibaki ta window walamma ta'ala al-halu bi tilka al-umul jahila bayan lokaci yayi tsawo da ko da wannan uwa din jahilar nafi da malu ha sai kudin ta kare fa qalat libniha sai ta ce ma danta Hamzatu Waslin ko idhhab tafi washtagil al-yawma yau ka tafi ka je ka shiga ta aiki da Allah mani ka nafida kulluhu saboda dukiyata ta kare yau fa dhahaba al-waladu yana sai tafi washtagal da tulun nahar ya je shiga ta aiki a tsawon yini wa ada wa ma'ahu ajruhu sai dawo tare da shi akwai ladan aiki wa qaddama fi labi sai gabatar ma babban sa fa akhadha rajul dirahim musiba man yakarbu dirhamuman wa hamma an yalmiha sai himmatu ya daura aniyar jefa su min shibaki ta taga ga ajiti kaman yanda ya saba fa sarafa alwalid siyaran qalihi wa qala sai ci la taf'al ya abi a baba karkai haka fa inni kasabtu hal yawma bikaddi saboda yau wannan da kaga ni da gumi na ni same shi wala yahunu alayya dhiya'uhu kuma kwacewarsa gaskiya ba zai mun dadi ba Allah ya sa mu dace sai mu tashi annabi ko insha Allah annabi yake cewa wala yastaqbal badala eh yan banza
to shi ma kaman wannan kalmar
ke kaman wannan shi ne eh yan banza ba su iya jari ta eh masihita ba su iya jari ta insha Allah na'am shukran